Program 34311, Language 6492, Langas, Words of Life, Site 8.
Lemsirna Nabi Ibrahim cewa, ya tulen gis Ishaku hadaya, Ishaku ya namu len tulen bude kadai girayuwa gaswa. Tunda Annabi Ibrahim, ya wula na'am na lahbi zigi lemtuwa. Sai Annabi Ibrahim yambaro rigas riglatuwa wapi hadaya gilemduwa. Ya shiria chien chofu jakiga, sannan yadu lumuduru hada hadaya. Ya yamur murumien, sannam yadri urglatuwa uri ishaku hadaya ruwa. Daga karshema wa mbihrib glastu liam karwur ruwa. Baya tu mbihrib glaspi hadaya zuwa. Baya tu mbihrib na jakizo se Ibrahim, terbaro rigas na jakizu gakar.